shanin ayyukan kwamitocin ƴan majalisar dokokin Najeriya ya shiga cikin batutuwa da suke jawo cece-kuce a tafiyar siyasar kasar. Wannan dai ya biyo bayan hasashe da tsohon shugaban hukumar zabi Farfesa Tahiru Jegayayi, inda ya nuna cewa wasu shugabannin kwamitocin majalisar suna amfana da matsayinsu suna karɓar na goro daga shugabannin hukumomi da aka ɗora musu alhakin sa ido a ayyukansu.
Some chairmen of committees in the National Assembly have become notorious on this issue of recklessly with impunity demanding for bribes.
A nan Jegane ke zargin wasu shugabannin kwamitocin majalisar a lokacin da yake jawabi a taron da aka yi na ranar demokradiyyar kasar. Ko da yake Farfesa Jega bai faɗi sunayen ƴan majalisar ba ko kuma zamanin da aka yi hakan, wannan furuci nashi dai ya jawo martanin majalisar, inda shugabanta Bukola Saraki ya buƙaci idan har hakan ta faru a taimaka musu a gabatar da sunayen waɗanda suka yi hakan. Sanata Aliyu Sabbi Abdullahi shi ne mai magana da yawun majalisar dattawa.
Abin da ya sa kuma mutane suka yi ƴan majalisa suka ji wannan abun bai dace ba shi ne, misali yanzu akwai zargin da aka yi wa Farfesa a wani jami'a cewa yayin yana neman sai ya kwanta da yara sannan ya ba su maki. To kenan kowane Farfesa har da shi Farfesa Tahiru Jega, in aka yi jeho wannan zargi cewa kowane Farfesa yana kwana da ɗalibai sannan ya ba su maki, an yi adalci kenan? To shi yasa muka ce maganarsa kuma duban kiman da majalisa ta ɗauke shi da shi, wanda kuma a lokacin da yake shugabancin INEC majalisar nan ta yi tsayin daka ta tsare don me a bashi duk wani abun da yake bukata ya yi watan zaɓen 2015 yadda ta kamata. Sai shugaban majalisa Senator Abubakar Bukola Saraki ya yi magana cewa wannan abu ne da bai dace ba, ya ce in ka san waɗanda suka yi wannan ka kira sunansu da kuma waɗanda suka gaya maka ɗin su ma ka faɗi sunansu.
Shi kuwa Senator Alin Dumo ya yi nuni cewa ba duka aka taru aka zama ɗaya ba.
Maganar cewa cin hanci da rashawa a majalisa ya katutu ɗin nan gaskiya wato magana ne aka yi shi kaman blanket za a ce wannan ba daidai ba ne. A cikin kowane yanayi za ka samu bakin wake ake cewa black people, amma kuma ba zai zamanto daidai ka zargi mutanen nan gaba daya a take haka ba. Ko a ina ba a rasa irin wa'annan, ko a kasashen waje ko a kasashen duniya kamar America ana samun irin wa'annan, amma a ce mu yan majalisa gaba ɗayan mu wato kamar barayi ne ko kuma masu cin hanci da rashawa, gaskiya ba a kyauta ma kamar wayansu daga cikin mu wanda ba sa da wannan halin ba.
Irin wannan dai a lokuta da dama yakan faru, domin ɗan majalisar dattawa Bello Milaye ya nemi shugaba Muhammadu Buhari da ya ba ɗan majalisar haƙuri bisa furucinsa da ya cewa ba sa tsinana komai a zamansa a majalisar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.